Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 21 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 135 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin. Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na mika birnin Mariupol da aka yi wa kawanya. Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko tun bayan da Russia ta kwace ta kuma ta mamaye makwabciyar ta Ukraine.
To kanin labaran duniya kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa hukumar farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce ta bankado wani shiri da wasu ke kitsawa domin tada hatsaniya a kasar.
Hukumar tsaron ta ce don cimma wannan manufa masu daukar nauyin rikicin ta gano tuni sun yi taron sirri a ciki da wajen yankunan da aka tsara ta da rikicin har ma an nemi yan tashi biya da za a yi amfani da su wurin haddasa wannan yamutsi.
A Najeriya har ila yau hukumomin tsaro sun yi karin haske kan harin da wasu yan bindiga suka kai gidan shugaban kungiyar Ohanaeze ta Indi Ibo a jihar Imo. Za kuma mu leka kasar Kamaru domin jin yadda matsalar wutar lantarki ta jefa jama'a cikin yanayi na kunci da kuma matakan da gwamnati ta ce tana dauka.
A gaskiya a matsayina na mazaunin kasan Gaundere Adamawa Kamaru, wallahi muna da matsala sosai abin da ya kallaci wutar lantarki. Wato wannan matsalan yana damunmu sosai musamman ma yanzu ga watan azumi da zai zo ya kama.
Sannan kamar kowace ranar Litinin muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda Babangida Jibril zai gabatar mana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Wani jirgin saman China kiran Boeing 737 dauke da akalla mutane 135 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin a cewar jami'ai. Hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzhou a karamar hukumar Tang. Jirgin ya taho ne daga Kunming a lardin Yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar. Babu wani cikakken bayani game da adadin waɗanda suka mutu ko kuma suka ji rauni. Jirgin yana ɗauke da fasinjoji ne 123 da kuma ma'aikata 9. Hukumar CAAC ta ce an gyara rahotannin farko da ke cewa mutane 133 ne suke cikin jirgin. Hukumar kwana-kwana ta Guangxi ta ce ana kan shirin aikin shawo kan gobarar da ke gefen tsaunuka da ta tashi sanadiyar hatsarin. Hukumar CAAC kuma ta ce tuni ta aike da jami'ai. Bayanan tauraron dan Adam na NASA na nuna wuta mai girma a wurin da jirgin ya fadi a daidai lokacin hatsarin. A halin da ake ciki kuma Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na mika birnin Mariupol da aka yi wa kawanya yayin da dakarun Russia suke ci gaba da lugudan wuta a Kyiv, babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta ki amincewa da bukatar Russia, sannan ta ce Russia ta bude kofar jin kai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol. Babu wata magana na mika wuya ko ajiye makamai. Mun riga da mun sanar da bangaren Russia akan wannan batun, abinda Vereshchuk ta shaidawa kafar yada labarai ta Pravda mallakar Ukraine kenan. A cewar kamfanin dillacin labaran Russia RIA, ma'aikatar tsaron Russia ta bai wa sojojin Ukraine wa'adi kafin wayewar garin yau Litinin, kuma ta yi nuni da kin mika wuyar a matsayin hada kai da 'yan ta'adda. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bada rahoton fada mai tsanani a arewacin Kyiv a yau Litinin, amma ta ce Russia ta kasa ci gaba da dannawa babban birnin kasar, yayin da har yanzu sojojin Russia da dama ke nisan sama da kilomita 25 daga tsakiyar birnin. Ukraine ta yi nasarar sauya ma'aikatanta da ke aiki a tashar makamashin nukiliya ta Chernobyl a karo na farko tun bayan da Russia ta kwace ta kuma mamaye makwabciyar ta Ukraine a watan da ya gabata a cewar cibiyar nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya. A cewar Grossi a wata sanarwa da ya yi a yammacin ranar Lahadi, ya ce waɗanda suka tafin an musanya su ne da ma'aikatan Ukraine. Abu ya yi kyau duk da cewa ci gaba ne da ya kamata a ce an daɗe da samu. Ma'aikatan Chernobyl ɗin yanzu an canza su kuma sun koma wajen iyalansu. Grossi ya ƙara da cewa sun cancanci cikakkiyar girmamawa saboda aiki cikin matsanancin yanayi. Sun kasance suna wurin na tsawon lokaci. Ina fatan cewa sauran ma'aikatan za a sauya su nan ba da jimawa ba.
To an jima kaɗan, Hanifa za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba ɗaya daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce ta gano wani shirin ɓoye na tada rikici a wasu yankunan ƙasar, musamman ma dai a yankin arewa maso tsakiya, inda kuma ake son yin amfani da addini da ƙabilanci kamar yadda ta faɗa cikin wata sanarwa da ta fitar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya ga sanarwar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana daga Abuja.
DSS ta ce tana sanye da wani shiri da aka kitsa wajen yin amfani da ɗalibai da malaman jami'a da halin yanzu suke yajin aiki a ƙungiyoyin kwadago, fandararrun matasa da ma wasu muhimman ƙungiyoyi don ƙaddamar da wani mummunan bore da bijirewa gwamnati a kwatankwacin irin na zanga-zangar ƙin jinin zaluncin 'yan sanda, wato NSAS, da aka yi a baya, da kuma ake son yin amfani da batun wahalar ƙarancin man fetur da halin yanzu ake fama da shi a Najeriya a matsayin hujja. Bayan kuma gwamnati na iya ƙoƙarinta wurin shawo kan wannan al'amari, in ji DSS. Hukumar ta DSS ta ce tana kallon wannan a matsayin rashin kishin ƙasa, kuma tana nan tana bin diddigin waɗanda ke da hannu wajen wannan tarzoma domin cimma wata bukata ta kashin kai. Ta kuma gargaɗi masu ruwa da tsaki a wannan shiri na ta da zone tsaye da siwa kansu kiyamun laili, in ba haka ba to ku tabbaci hakika za su yaba wa aya zaki. DSS ta nemi 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da su yi watsi da duk wani batun zanga-zanga kan ƙarancin man fetur, kuma tana tabbatar da cewar tana aiki tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Masana tsaro irinsu Dr. Kabiru Adamu sun fara tofa albarkacin bakinsu kan wannan sanarwa ta hukumar ta DSS.
Yanayin da take fitar da irin wannan sanarwa ba tare da misali ta kama waɗanda take tuhuma ba na cewa sun yi, tunda ita gwamnati take da hakkin wannan abun, kuma ta ce ta san ana yi. To shi yasa mu a matsayinmu na 'yan ƙasa, abinda muke jira mu gani, wanda kuma shi ne ingantacce, a kama waɗanda suke yi din. In aka kama su, sai a nuna mana cewa an kama wani kaza, an kama wani kaza, ga shirin da suke, ga shirin da muke da shi. Kotu su yi hukunci a kan waɗanda ake tuhuma da irin waɗannan laifuka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jami'ai a yankin tsakiyar Turai sun bayyana damuwarsu a jiya Lahadi kan cewa sun kusa cike guraben da za su iya samar da gidajensu wa kusan 'yan gudun hijira miliyan 3,500 da suka kudo daga Ukraine tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine, kuma yanzu ana ajiye su ne a gidaje na wucin gadi. Mafi yawanci 'yan Ukraine ɗin sun je iyakar Poland, Slovakia, Romania da Hungary, a bisa bayanan da cibiyar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan ya zama takura ga ƙasashen Turai a yanzu masu ƙoƙarin ba su mafaka. Ministan cikin gida Vit Rakusan ya ce gwamnati za ta buƙaci ƙarin tsawaita dokar taɓaci domin kwararar baƙin haure, tare da jami'an da ke ƙoƙarin ganin sun canza wuri wa sabbin shigowa zuwa birane. Amurka ta tura wani adadi mai yawa na makaman kakkabo makami mai lizzami zuwa Saudi Arabia cikin 'yan makonni da suka gabata, yayin da gwamnatin Joe Biden ke neman sauƙaƙa abin da ya zama makasudin tashin hankali a cikin dangantaka mai sarƙaƙiya tsakanin Amurka da Saudiya. Wani babban jami'i ya tabbatar a daren Lahadi cewa an tura makamai masu kakkabo makami mai lizzami zuwa Saudi Arabia. A cewar jami'in wanda ya yi magana kan sharaɗin sakaye sunansa don tattauna shawara da aka sanar a hukumance, ya ce shawara ta yi daidai ne da alkawarin da shugaba Joe Biden ya yi na cewa Amurka za ta samu goyon bayan ƙawayenta a yankin. A jiya Lahadi, mai ba da shawara kan tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya yi Allah wadai da dakarun Houthi a Yemen bayan da suka kaddamar da wani hari da makami mai linzami kan muhimman wuraren samar da makamashi na Saudi Arabia, abinda ya yi sanadin tashin wuta a ɗaya daga cikin wuraren da kuma katse aikin samar da mai a ɗayan.
Da Halifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumar 'yan sanda a jihar Ima da ke kudu maso gabashin Najeriya ta ce tana bin diddigin 'yan bindigar da suka kai hari gidan shugaban kungiyar Ohanaeze Ndigbo da ta kabilar Ibo bayan wani hari da 'yan bindigar suka kai gidansa. Kodayake ta ce babu wanda ya jikata a harin, amma maharan sun lalata gidan shugaban na Ohanaeze. Daga Umahiya ga rahoton da wakilin muryar Amurka Alphonsus Okuruge ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan jihar Imo a kudu maso gabashin Najeriya ta yi ƙarin haske game da harin da wasu 'yan bindiga waɗanda ake kyautata zaton 'yan awarin Biafra ne suka kai gidan Farfesa George Obiozo, shugaban ƙungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Ohanaeze Ndigbo. In ji kwamishinan 'yan sandan jihar Imo Malam Rabiu Husaini.
Muka samu labari 'yan ta'adda sun kai hari ga gidan shugaban Ohanaeze Ndigbo, wanda kuma na je da kaina na tantance ainihin ɓannar da aka yi a wannan gida. Kuma na je na ga ɓannar ta yi yawa gaskiya, saboda gaba ɗaya rufin ya riga ya rufta. An ce sun haura katanga ne suka sauka, sannan suka fasa kwaɗon gate ɗin suka shiga da nakiyoyinsu. To, sun yi amfani da nakiyoyi ne da la'adadin, kuma shi ne ya sa rufin gaba ɗaya ya rufta. Amma a bayanan da muka samu, lallai wayanda suka zo an ce sun sa direct ja da baƙaƙen kaya. To, wannan ya nuna mana wannan kamar 'yan awari ne, saboda ainihin uniform da suke sawa kenan. To, muna tantance bayanai, insha Allahu za mu kai ga ainihin kama wayanda suka wannan ta'adin.
To, kowane hali ne shugaban kungiyar Ohanaeze Ndigbo Farfesa George Obiozo ɗin ke ciki bayan aukuwar wannan lamarin? Kenan tambayar da na waka kakin kungiyar Dr. Alice Obonnia bayan samun Farfesa George Obiozo ta wayar tarho ya citira.
Is it in some condition of mind and body? And I'm taking it as an act of God.
Yace yana cikin koshin lafiya sosai, kuma ya dauki harin a matsayin wani al'amari ne daga Allah. Safiyar Asabar da ta gabata ne maharan suka kusa gidan shugaban kungiyar Ohanaeze Ndigbo da ke garin Awun Mamma a yankin Olu, tare da tarwatsa ginin da nakiyoyi. Ko da yake babu ran da ya salwanta sakamakon wannan, bayanai na nuni da cewa wannan lamarin ya jefa al'ummar garin cikin yanayin fargaba. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka, daga Umahiya, Najeriya.
To, har yanzu dai muna jihar ta Imo, inda wasu 'yan bindiga suka sake kai wani sabon hari da tayar da abubuwa masu fashewa a wani ofishin 'yan sanda da ke Omoma a ƙaramin hukumar Njaba ta jihar Imo, wato mahaifa ga gwamnan jihar Sanata Hope Uzodinma. Daga Fatakwal ga rahoton da Lamiɗa Abubakar Sakoto ya aiko mana.
Ko a baya-bayan nan dai bayanai sun nuna cewa jihar Imo an kai hare-hare a ofishin 'yan sanda daban-daban aƙalla sau uku. Hakan kuma 'yan bindigan sun kai wani sabon hari a ofishin 'yan sanda na Umuma, mahaifa ga gwamnan jihar ta Imo Sanata Hope Udizimma, wani dan jihar da baya so a ambaci sunansa da kuma ke da masaniya ga hare-haren, yace
they burned down the police station in Umuma, country home of the governor.
Ina tabbatar maka da cewa harin da aka kai a Umuma, mahaifar gwamna Hope Udizimma, an kone ofishin na 'yan sanda kurmumus, kuma ko da na bari yana ci da wuta. A yau ma an sake kai hari a wani ofishin 'yan sanda, kaga hare-haren sun zama guda uku kenan, kuma duka hare-hare ana zargin kungiyar ta IFOC da kai su. Amma fa ni a gani na 'yan ta da kayar baya ne ke kai hare-hare.
Why are they IPOP? Everything is IPOP, IPOP, IPOP. It's unknown government.
Yang asalin arewacin Najeriya dai na ci gaba da koka zaman zullumin da suke yi dangane da hare-haren na kungiyar ta IPOP.
Sunana Suleiman Ibrahim Suleiman. Kani da Allah muna zama na dardar na tashin hankali. Hare-haren ya kai yanzu sun take dawa da shi kaman yanda suke yi da kashe mana mutum biyar, uku da yan Inugu ne, biyu anan Okigwe, amma dukkan su anan Okigwe duk aka harbe su gaba daya. Kuma muna kira ga mutanen mu gabaki daya wanda suke zuwa kauyuka su dan ja baya da zuwa kauyuka tunda abun yanzu sun dawo da shi gadangadan kuma sun fi a cikin kauye.
Sunana Alhaji Hamza Abdullahi, mazamin Imo State. Ba dai muna jin ana zuwa ana isko masu sana'o'i bakin hanya ana harbe su ana kashe su. Hukumomin Najeriya su kara jajancewa su diba wannan salo da sun ka dauka su ma su san su canza wani salo.
Rundunar 'yan sandan jihar Imo ta tabbatar da kai jerin hare-hare guda uku a ƙarshen mako. Sa'annan kuma rundunar ta ce ta samu nasarar halaka 'yan kungiyar ta IPOP guda hudu har lahira. Rabiu Husaini shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo.
'Yan su ne suka zo da bakaɗin kaya da jan hula. To a kuma wannan bayanan in ka duba za ka ga cewa wayannan masu sa wayannan kayan yan awari ne. Sun je wani police station kuma nan ma suna so su yi banna. Mun kwantar da guda hudu a cikinsu, ɗaya ya zo zai tsallaka ta katanga ya jehu wannan nakiya. Jami'an mu suka daga shi. Su hudu nan an kwantar da su kuma hallaka.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To idan muka tsallaka ƙasa kamar kuwa rahotanni na cewa jama'a da dama a ƙasar na fuskantar matsalar ƙarancin wutar lantarki, lamarin da ya shafi fannin masu ƙanana da manyan sana'o'i a sassan ƙasar. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u Damba daga yankin Ngandore na ƙasar ta Kamaru ya yi komana da wannan rahoto.
Wutar lantarki ta zama mai sunan maza a ƙasar Kamaru duban wuyar da ta yi. Wannan ƙalubalen da ya jefa al'umma baki ɗaya cikin wahala har san da ya zama idan masu hannu da shuni na bukatan wuta she su sayi generator, su kuma marasa galiyo na amfani da toshi ko kuma a ci balbal domin samun haske. To ko ta yaya al'umma ta tsinci kanta cikin wannan halin? Honorable Simon Kumase ya kara da cewa,
"This is one minister sitting here and
to ba zai yiwu a ce wato batun lamarin wutan ƙasa gabaki ɗaya ya rataya wato akan minista guda ba. To abinda isa kenan kuka ga ƙasan Kamaru ake ƙalubalantan ire-iren matsaloli na
shekara da shekaru. Ƙasan Kamaru na fama da matsalan wuta. Manazarta gani suke yi ya kamata a kowane lokaci idan za a ɗora mutum a kan kamfanin gwamnati a duba wanda ya kamata. To ko menene ra'ayin malam?
A gaskiya a matsayina na mazaunin ƙasan Gaundere Adamawa Kamaru, wallahi muna da matsala sosai abinda ya kallanci wutan lantarki. Wato wannan matsalan yana damu mu sosai musamman ma yanzu ga watan azumi da zai zo ya kama.
A wani sanarwar ministan sadarwa kana kakakin gwamnati Mr. Emmanuel Sadi ya ce za a samu maslahar wannan ƙalubalen nan zuwa ƙarshen watan Maris. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan Gaundar Cibiyar Adamawan Kamaru.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyoshe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkon dan adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon dan adam tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Amin. A cikin shirin namu na yau za ku ji hirar da muka yi da Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Garmina a jihar Niger, akan matsalolin yajin aikin malaman jami'o'i na ƙasa wato ASU wanda yake ci yake cinyewa. Hau kuma za mu ji halin da wasu dalibai suka samu kansu a ciki sakamakon wannan yajin aiki na malaman nasu a Najeriya.
Jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don wazan ni cewa.
To madalla, to dakta, ko za ka yi mana ƙarin haske game da matsalar da yake kawo yajin aiki na malaman jami'o'i ta wannan fuska?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dangane da yajin aiki da yake ci yake cinyewa, gaskiya ne wannan abun takaici ne, abun damuwa ne. Babu wani wanda yake da tunani da hankalinsa ba zai tashi ba, domin ƙasa ba ta taɓa bunƙasa idan harkokin iliminta wato ainihin ya shiga cikin wato ainihin matsala. Kuma sanannen abu ne cewa harkar ilimi a Najeriya wato ya shiga matsalan gaske, kwarai da gaske. Da za ka shiga jami'o'i za ka ga da malamai da su kansu ɗaliban kusan duk a takure ake, duk abin da ake kusan a takure, a ba daɗi, a ƙuntace, haka ake ta wannan al'amura. Kuma gashi yanzu to an sake shiga cikin wani yanayi wanda wato ainihin komai ƙara tsada yake, yanayin al'amuran rayuwa ƙara tsada yake. Dole ne malami wanda yake harkar karantarwa ya damu akan wato abin da ya shafi walfiya ɗinsa, wato abin da zai rike masa wato ainihin iyalinsa da kansa da kuma wato ainihin sauransu. Sannan bayan haka nan idan aka halkalli harkar ilimi, tabbas harkar ilimi harka ce mai tsadan gaske. Dole gwamnati ya zama cewa za ta iya sadaukar da dukiya mai yawan gaske akan ilimi, indai ana son ilimi ya bunƙasa. Amma yanayin da za ka ga cewa gwamnati na amfani da kuɗaɗe maƙudai akan wasu harkokin waɗanda ba su kai harkar ilimi kima da daraja ba, kaga ana kashe kuɗaɗe a wurin. Ba zan bada misali ba, amma akwai misalan kai ma za ka iya ganowa inda ake kashe kuɗaɗe waɗanda suke na fitan hankali, amma harkar ilimi sai ga ba a kashe kuɗaɗe da suka yi haka haka. Yau da za ka ɗauki misali wanda zai kammala PhD ba da yayi digiri na ɗaya, yayi digiri biyu, yayi digiri na uku, a ce yanzu nan zai fara karantarwa a jami'a, ka je ka ɗauki nawa za a bashi, wato ku ka ɗauki wanda za a ce yau ya ci zaɓe a matsayinsa na chairman, ko ya ci zaɓe na ɗan majalisa, nawa za a bashi a cin zaɓen da ya yi. Kuma ka ɗauka menene mafi ƙarancin wato ainihin takarda ta ilimi da ake so mutum ya samu kafin ya zama ɗan majalisa. To irin wannan zai ga sai duk yara suna tasowa sai su ga to ashe yawan kwalin da kake da shi na karatu ba shi ke iya wato ainihin tabbatar maka cewa za ka samu ingantacciyar rayuwa ba. Shi yasa za ka ga waɗanda suke da hazaƙa, wanda ya kamata a ce suna jami'o'i, da yawa sun bar jami'o'in, wasu koma harkar siyasa, wasu koma harkar kwangila, wasu koma harkoki daban-daban. So wannan abun damuwa ne.
To dokta, wani mataki ya kamata a ɗauka a nan na magance wannan matsala kenan da kuma inganta ilimin gaba ɗaya a Najeriya?
Ya kamata a ce gwamnati gaskiyar magana ta tsaya ta kalli cewa babu fa abin da zai kawo bunƙasa a wannan ƙasa idan harkokin ilimi ya taɓarɓare. In ma za a declaring state of emergency ne a wannan ɓangare na wato ainihin wato tafiyar da wato ainihin harkar ƙasa, wannan lokaci za a iya cewa yayi. Ta ɓangaren malamai kuma tabbas malami babu malamin da yake sha'awan a ce ga ɗalibinsa bai karatu, ga ɗalibinsa bai fahimta abin da yake karantar da shi. Amma malamin da ya kai inda baya iya shi kansa, baya iya samun abin da zai iya taimaka masa ya karantar, ya zai? Yau in aka ce kana malami a jami'a, in ka tsaya akan albashin da kake karɓa a jami'a, ina tabbatar maka da hatta iyalinka sai kun samu matsaloli da su. Saboda me? Ba za ka iya ɗaukar nauyin ƴaƴanka ba, ka ɗauki nauyin iyalinka, ballantana danginka. Za kuma ka ga waɗannan dangin da kake tare da su suna da wasu waɗanda suke ba harkar karantarwa ba, suna hidimomi, suna ɗaukar nauyin wasu, suna kaza kaza.
Ganin yadda a koyaushe malaman suka shiga yajin aiki ana zargin su da son kansu, to koya ɗalibai ke ji game da wannan yajin aikin? Ga dai abinda wasu ɗalibai ke cewa.
Sunana Usman Abubakar, ɗalibi mai karanta harkar likita a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Wannan yajin aiki da ya kamata a janye shi da suka ƙara wata biyu a kai ya matuƙar sa ni cikin baƙin ciki, saboda ina tunanin dama karatun namu yana da tsawo, ina tunanin wannan yajin aikin da suka ƙara na wata biyu zai ƙara sa karatun tsawo.
Assalamu alaikum, sunana Takat Sambo, ni ɗaliba ce daga nan Bayero University na Kano, ina karanta English, ina kuma aji na ƙarshe. Dama shiri na kamun na wannan yajin aikin shine zan rubuta first semester exams ina, dan rubuta jarabawa na farko na semester na farko, daga nan kuma har na fara project.
Sunana Hamza Abdulsalam Ibrahim, ɗalibi ne daga nan jami'a Usman Danfodiyo University. A gaskiya wannan yajin aikin da aka shiga ya taɓaɓɓare mana fannin karatun mu. Akasari kaman yanzu shekarun da ya kamata a ce mun yi karatu mun gama, a maimakon shekara huɗu yanzu ana neman shekara na biyar kenan fa.
Masu sauraro, ƙarshen shirin namu na yau kenan. sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin sauran abokan aiki da suka taimaka musamman Halima Drauf da kuma wanda ta bada umarnin shirin Julie Ladies Gresham naku Babin Yarji Brun ke fatan alkhairi sai wani mako
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin
ne yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare ke aika mana ta hanyar email
sabon da farko a yau ya fito ne daga Faruk Kumahe karamar hukumar Shagari a jihar Sokoto inda yace a gaskiya shugaban Ukraine ya kamata ne a wuya hakan nan domin tsare rayuwar ɗan kasarka kamar yadda Russia take yi muku ruwan wuta ba dare ba rana sai kuma sako na gaba daga Abubakar Lawan gidan dan mayen Jargaba shi kuma cewa yayi maganar gaskiya ya kamata masu kudin Najeriya birni da kauye yi koyi da manyan attajiran Najeriya kamar su Aliko Dan Gote da Dahiru Mangal da Colonel Abdul Aziz Yar Adua gwamnan Yobe da AA Rano da Alhaji Babangida Jargaba ABG Kuntuwa Hajji Amariya Ummu Dan Gote wajen tallafawa talakawa da kayan abinci da za su ci cikin watan azumin Ramadana domin babu abin da talakawa suka fi so a taimaka musu da shi a yanzu haka irin abinci musamman in za ku yi koyi da AA Rano wajen tallafin abinci da talakawa ba za su sha wahalar azumin bana ba domin shi AA Rano duk mai mata a ƙaramar hukumarsa idan wata azumi ya kamo yana ba sa buhunhunan shinkafa masara dawa gero fulawa taliya sukari da kuɗi naira 50,000 to kaga ko duk talakan da aka baiwa wannan tallafin kayan abinci to an yi masa katangar ƙarfe tsakaninsa da yunwa da talauci sako mana ƙarshe kuma sakon haɗin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada tare da Aisha Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barkin Ladi da kuma Fatima matar kawo mai ruwa Bajoga duk ma cewa suka yi salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya Allah ya sa hakan amin to muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen tashin hankalin da ke ci gaba da yaduwa a ƙasashen Russia da Ukraine amin kuma amin to madalla mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
to yanzu kuma ga Hanifa ta dawo da labarai a taƙaice
wani jirgin saman China kirar Boeing 737 dauke da akalla mutane 132 ya fadi a lardin Guangxi na kudancin kasar a yau Litinin a cewar jami'ai hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta faɗa a wata sanarwa cewa hadarin ya auku ne kusa da garin Wuzhou a karamar hukumar Tang jirgin ya taho ne daga Kunming a lardin Yunnan na yammacin kasar zuwa cibiyar masana'antu a wajajen tekun gabas a cewar sanarwar Ukraine ta ki amincewa da wa'adin da Russia ta bata na miƙa birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya yayin da dakarun Russia suke ci gaba da lugudan wuta a Kyiv babban birnin Ukraine. Mataimakiyar Prime Minister Ukraine Irina Vereshchuk ta ki amincewa da buƙatar Russia sannan ta ce Russia ta bude kofar jin kai ga mutane domin su samu damar barin Mariupol.
Thomas Soro baki daya da haka mu kawo karshen wannan shiri namu a daidai wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare wato da karfe 9:30 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad 8:30 kenan agogon Ghana zamu da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu kan a madadin Hanifa Kabir Isa wacce ta tani gabatarwa da Julie Ladies Gresham da ta hada mana shirin sai injiniyan mu Patrick Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai kada ku disa domin ga shirin yau da gobe.